Shugaban hukumar aikin haji ta kasa Zikirullahi Kulle Hassan ne ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a Abuja.
Based on the rate of $714, what it also means is that if a chance the rate gets higher after today, it is that higher rate which also be the basis of the rate of exchange.
A nan Zikirullahi ne yake cewa akwai alamu cewa aikin hajin baki zai yi tsada. Saboda haka hukumar ta fara taro da hukumomin kula da aikin haji na jihohi da kungiyar masu jiragen jigilar alhazai domin yin bita rahoton aikin hajin wannan shekara. Zikirullahi ya ce dole ne hukumar ta fara shirye-shirye tun yanzu domin babu tabbas na yadda al'amura za su kasance nan da wasu watanni masu zuwa. Shi ma kwamishinan kula da sashen gudanarwa na hukumar alhazai Abdullahi Magaji Harkawa ya ba da hujjojin ɗaukar wannan mataki na bawa maniyyata shawara kan kuɗin kujerar aikin haji.
Wanda yake sha'awar zuwa aikin haji mai zuwa ya ajiye kuɗin ajiya wanda bai gaza ₦4,500 ba, shawara ce aka bayar. Lokacin da aka zo ayyana farashin aikin haji, idan aka duba sai a ga ya wuce haka, to ka kawo ciki. In ya wuce haka ba, shi alhamdulillah. In kuma akwai ma rara, sai a maida maka da rararka. Shawara ce aka bayar, lokaci ne kalilan. Saboda ka gara kai nishin yanzu, in ya zo a ƙarshen abin zai zo ma da sauki ba facewa.
Ko yaya jihohi suka kalli wannan al'amari na canjin kuɗi? Alhaji Laminu Rabi'u Dan Baffa shi ne daraktan hukumar aikin haji na jihar Kano.
Wannan sai dai sai addu'a domin wannan tsada ji take wato musifa ce. Kai mai fata Allah Ubangiji ya yi mana. Kuma shi wannan shugaban namu na hukumar da kasa ya zo a faɗi gaskiya ne domin a shirya a tunkari wannan aiki kamar yadda ya kamata. Ba magana da farfa a tabbatar cewa an san cewa wato dala ta yi tsada a Najeriya, kuma kuɗin aikin haji ana lissafa shi ne da dala Amurka. Saboda haka dole za a ga wannan tsada, sai dai mu ce Allah ya kiyaye, kuma Allah ya ba da ikon wato biya da su maniyyata aikin haji da kuma ita kanta gwamnati.
Hukumar ta raba kujeru ga jihohin kasar, inda jihar Kaduna ta samu kujeru mafi yawa da 6,400, sai jihar Kano da 5,934, sai Sokoto da 4,996, sai jihar Kebbi da 4,752. Jihohin Abia da Akwa Ibom ba su samu kujeru ba har yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.